Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun tarayya mai lamba 3 karkashin Honorable Justice J.E. Yang inda a wato kotun aka fara sauraro wata kara wadda gwamnatin tarayya ta shigar wato tunda fara dai hukumar nan ta EFCC wato hukumar da take yaki da yiwa masu yiwa tattalin arziki zagon kasa ita ce ta gurfanar da wani mutum mai suna Muhammad Musa Usman wanda ake zargin sa da laifin damfara tunda fari kunshin tuhumar ya ayyana cewar wannan mutum mai suna Muhammad Musa Usman ya gabatar da kansa a matsayin shugaban kasuwar kofar Wambai sannan kuma ya gabatar da kansa a matsayin cewar shi wakilin mai dakin gwamna ne wato Hajiya Hafsat Umar Ganduje a wani lokaci a cikin watan October shekarar 2018 a nan Kano a karkashin hurumin wannan kotun kuma an zargi cewar wannan mutum ya damfari wani mutum mai suna Nura Uba ya karbi kudi naira miliyan 19 a hannunsa da zummar cewar zai sayar masa da wasu filaye a cikin kasuwar kantin kwari a matsayin sa na wakilin mai dakin gwamnan jihar Kano sai dai daga baya an samu cewar wannan mutum ya shirya wannan abin ne kawai domin ya damfari waɗanda suke karansa a gaban wannan hukuma lokacin da aka karanta masa kunshin zarge-zargen da ake yi masa ya musanta wannan zargi kotun kuma ta sanya ranar 21 ga watan 6 domin a fara sauraron sheda a kunshin wannan shari'a na sojin ta bakin su lauyoyin EFCC da lauyoyin waɗanda ake kara sai dai dukkanin bangarorin sun ki cewa komai Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun tarayya mai lamba 3